music at houseofsongs.com.
Sujadawa kasali bijin Musa har Ibrahima
ya Allah
ya sallamu minuwa ubangiji hudu da Nuhu awin girma
ya Allah
ya Muhaimin azizu ubangiji Isma'il Ayuba
ya Allah
ya Jabbaru na Kaharu ubangijin Dawud da Ishaqa
ya Allah
ya Wahabul Razzaq wa ubangijin Iyasu da Yusuf ma ya Allah
HouseOfSongs.com.